Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur, suna iya samun mu a shagonmu dake W60 Dutsen Ma by Matazu Road Tudun Wada Cinema Kaduna, ko kuma gidan Shehu dake Kabala Road daura da Abu Mutalib Secondary School Sabon Garin Tudun Wada Kaduna, ko number waya kamar haka 0800 328 2198, ko kuma 0700 883 6613. Ai sauraro lafiya.
Ni ba nan gaya muku wata aya ba, domin Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu ya yi mana bayani, ya gaya mana cikin Alkur'ani, duk wanda ike neman ilimi to da tsoron Allah ake samu, wanda ike neman sauki to shi ma tsoron Allah ke bada shi, duk wanda ike neman kuɗi shi ma tsoron Allah ke bada shi, duk wanda ike neman kyakkyawan ƙarshe to shi ma tsoron Allah ke bada shi, duk wanda ike so a tsiratar da shi daga shiga wuta to shi ma tsoron Allah ke yi, duk wanda ike so shiga aljanna shi ma tsoron Allah ke bada shi, duk wanda ike so ya zama waliyin Allah to shi ma tsoron Allah ke bada shi, duk wanda yake so ya zama shugaba to shi ma tsoron yaji tsoron Allah, to kaga tsoron Allah shine mabudin kowane abu. Marowaci ba zai shiga aljanna ba, a'udhu billahi.
Aljudu
amma kyauta
fajaratun
itaciya ce a cikin aljanna,
ya khudu alaihi jawadun
wato masu kyauta suke samun wannan itaciya har su shige shi, amma ruwa ita kuma wata itaciya ce a wuta, shi marwaci yana rike da wannan itaciya ne har sai ya shige ta. Wata rana wani mutum daga mazajen Allah, mabocin kuɗi ne, nama bawa ne kawai daga cikin bayi haka, yana da kuɗi da yawa amma marowaci ne a duniya. Wata rana daga ranaku sai ya siyo kaji guda biyu ya soya shi, sai ya ba nan nam sai ya sa a cikin wani kwano haka tare da matarsa a cikin dare mai duhu. Wani mutum shi kuma yunwa ta fito da shi daga gida, sai ya tsaya a ƙofar gidan wannan marowaci yadda ki ƙofar gidan, ya ce bawan Allah yana so a ciyar da shi, sai wannan mata ta ce ya mijina kaza ɗaya ta ishe mu, mu ba wannan almajirin guda ɗaya, sai fushi sosai ya ce dan me za ki ce mu ba shi, mu ci ɗaya da safe mu ci ɗaya. To haka nan lamarin, wannan mutum ya sake dawowa bai san cewa yana daga cikin makwabtansa ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika Jibrilu bai gushe ba yana yi min wasiya da wato da makwabci, har sai da nazarci idan makwabci ya mutu makwabci zai gaje shi. ما يمكن الله ينا تشيوا
la yu'minu ahadukum
dayan ku ba zai zama mu'mini ba
fi baytihi baqiyatu ta'ami
a cikin gidansa akwai ragowar abinci
wa fi jawaruhu jayyun
sannan makwabcin sa yana jin yunwa
fatara da rajul
sai ya koru wannan mutum
wa bi ayamin min al-ayam
to wata rana ko daga rane ku
sara faqiran
sai zama talaka
wa faraqa az-zawj
sai matar ta gudu
wa tazawwaja bi imra'atin bi rajulin akhar
sai saki auren wata macen daban
hadatha mithla ma hadatha yawman
sai abin da ya faru ya saki faruwa ranan
fa wada wanda zai yi sai inai
sai ya saki sanya kaji guda biyu dai a cikin kwano
faqala rajul faja'a rajulun
sai wani mutum ya zo
ya ibadallah
yace ya ku bayin Allah
faradani min baiti jawa
wato yunwa ta koro ni daga gida
faqala rajulun lil mar'ati
sai wannan mutum yace da matar shi
kuzaji dajaja
dauki guda ɗaya daga cikin kajin nan
wa atiya liman fil bab
ki ba wannan mutumin da yake bara kowa
fa zahaba
sai ta tafi
wa nawalaha iya
ta bashi wannan kaza
wa raja'at
sai ta dawo
wa hiya tabki
tana kuka sai ya ce yanzu kaza ɗaya da muka bayar saboda Allah kike kuka sai ta ce ba haka ba ne ta ce ka san kowaye a bakin ƙofa sai ya ce ban sani ba sai ta ce mijina ne na farko ku duba lamarin Allah
المال مال الله يورثها لمن يشاء من عباده
كدي دوكيا دوكيار الله ce yana ba wanda ya gana ma cikin bayinsa
لا تخافوا الفقر ما دمتم تنفقون
kar ku taba jin tsoron talauci matakan kuna bayarwa
ahdu zakati
ma abota fitar da zakka
yukhrijuna daiman
suna fitar da ita ko da yaushe
wa yazidu amwaluhum
kuma dukiyar su karuwa take
ahlu riba
ma abota riba
yudaifuna
sun suna ninkawa
wa yarjuna alwara
kuma suna komawa baya
hatta istara an akil riba
har ma dai zaka gani ga mai cin riba
yabqa faqiran
yana ba zai mutu sai ya zama talaka
wa ahlu zakati
amma ma abota fitar da zakka
tarahum
zaka gansu
yamlikuna akthar min mimma yamlikuna kullu
suna mallakar fiye da abin da suke mallaka a kowace shekara
wasikum bi sadaqa bi kasrati sadaqa
ina muku wasiya ku rike yawan sadaka
walakin hunaka
sayyidi
min sadaqa
sayyidi anan zan ga muku wata tafiya mai girma da tafi sadaka
an tu'ti malaka li walidayka
ka ba da dukiyarka ga iyayenka
ar-rasul yaqul
ma'aikin Allah yana cewa
ummaka wa abaka ukhtaka wa ahaka thumma man adnaka fa adnaka
mahaifiyarka da mahaifinka yar uwarka da dan uwanka sannan makusantanka makusantanka
wa atil qurba haqqahu wal miskin
ku ba wa ma'abota kusanci haƙƙin su ku ba wa talakawa musakai
idan akaita liwalidika
idan ka je wa iyayenka ka ba su
aw walidatika
ko kuma mahaifiyarka
yasubullahu laka ajrayn
Allah zai baka lada biyu ne
ajr ihsan ila alwalidayn
wato zai baka ladan kyautatawa ga iyaye
wa ajrul infaq
sannan zai baka ladan ciyarwa
wa idha kunta faqiran
idan ka zama talaka in ka kasance talaka
wa turidu an tiyati almal daiman
kana so kudi ya zo maka ko da yaushe
kuz ma indaka al'ana
ka ɗiba abin da yake wurin ka yanzu ka je ka ba wa babarka kawai kamun awa biyu to yayewa zai zo maka wannan ilimi ne waridi ne wannan daga zuciyar shehi wato mutum idan ya kasance mahaifiyarsa tana nan
daiman malul ala
a koda yaushe mala'ikun sama
yaduna Allah
suna roƙon Allah gare shi
وإذا توفي الوالدة
إذا ما هي في وفاتي
تناديه أهل ملأ الأعلى
ثم ملائكون سما ذات كراشي
يقولون له
ذات سيدشي
لقد ذهب من كنا يرحمك بها
حقيقة وند مو كسان شي أنا جنك أنك دنشي ياتفي
لقد ذهب
حقيقة ياتفي
عليك بنفسك
تو كشغل تدك أنك كومين داما دنشي أكي جنك أنك to koyewaya ku duba girman iyayenku
mallam yake walida
wanda bai da iyaye
walahu walid
wanda bai da uwa mace amma yana da uba namiji
sai
to za a ninka
to asili walid
to ya rika ninka yana ba baban shi
mallam yakun lahu walidun wala walida
wanda bai da uba bai da uwa
walahu ukhtun
amma yana da yar uwa mace
alaihi an
to ya kyautata mata sosai
wa idha ahsanta ila ukhtika
idan ka kyautata ga yar uwarka
yuktabu laka annaka fa ahsanta li walidayk
za a rubuta ka kyautata wa iyayenka ne
kathirun min an-nas
da yawa daga cikin mutane
la yalfatuna illa ila zawjatihi
ba su waiwaye sai ga matansu kawai
kuma yaskuna ala akhawatin wa yaskuna ala ummahatin
sannan za su rika kuka da yan uwansu mata da kuma iyayensu mata su ko malaiku suna ji
alaikum bihi
to ku kula da iyayenku
Allah
tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mu ya kiyaye ku
wayanfurna wa iyyakum
ya taimake mu ya taimake ku
la aftimu kalami
ban cika magana ta ba
illa wa ahki lakum hikaya khatira
sina ba ku wata hikaya tukuna
kana rajulan fi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
ayyo wani namiji daga cikin sahabban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam
ajusan
tsoho ne
fara faqiran
kuma ya zama talaka
wa waladuhu ghani
amma kuma dan shi mawadaci ne
wala yuridu an yu'ti
baya buƙatar ya bashi
fasalaba minhu
sai wata rana ne ma daga wurin shi
wamtana
sai ya kiye bashi
fa yawman min al-ayam
to wata rana daga rane ku
alwaladu jaa bi amalihi
sai dan yazo da dukiyarsa
faqala li walidihi
sai yace da babansa
yastafiz li hadha almal
ka kiyaye mun wannan dukiya ka boye mu
fabada rajulu yakulu almal
sai shi wannan baba yayi kama cin dukiya kawai
wa yaraju yawman min alayam
to wata rana daga rane ku
jaahu alwaladu
sai yaron yazo
ya abi aina mali
baba ina kudin nan da na baka ajiya
asaltuha
ina bukatar su
faqadahu ila rasulillahi
sallallahu alaihi wasallam sai baban ya janyo shi
alwaladu aqada walidahu ila rasulillahi
nan sai dan sai kai shi kara wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
ya rasulullahi
yace ya ma'aikin Allah
inna abi akhadha mali
cewa babana ya karbe min kudi
qala rasul sallallahu alaihi wasallam
sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace
ayyuha shaykh
ya kai tsoho
akhadha malahu
ka karbi kudin sa
qala na'am
sai ce kwarai
inna hadha waladi
cewa wannan dai dana ne
kana sabiyan
kuma tun yana yaro
wa ana kabir
ya kasance karami ni ko na kasance babba
wa kana da'ifan
kuma na kasance rarrauna shi yaron ya kasance yana da rauni bai da karfi
wa ana qawi
kuma ni ina da karfi a lokacin
wa kuntu khaniyan
kuma ni mawadaci ne
wasara faqiran wa kana faqiran
shi kuma yaron bai da komai
wal ana
amma yanzu
asbahu faqiran
na waye gari talaka
wa huwa ghani
shi kuma wadashi
wa aratu min malihi
na'am
amtana
sai na nemi ya bani kudin sa sai ya hana ni
fa'ata hali
sai Allah ya kama shi ya kawo min su da kanshi
wadi'atan
yace wa ya bani ajiya
fa asaltu
sai na cinye su kawai
fa qala
sai yace
qasidatan
sai karanta kasida
fazawtuka mauludan wa hultuka yafi'an ta'ullu bima udbi ilayka wa tanhalu idhan laylatun nabatka li shakwi lam abid li shakwaka illa tahirin atamalmalu ka anni ana almatruq dunaka billadhi turitta bihi duni wa hayni yatanhalu ja'alta jazai khilfatan wa fasasatan كأنك أنت المنهم المتفضل فليتك إن لم ترعى حق أبوتي جعلتك من جاري مجاور يفعل فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
لوك سلم
حتى أغلد لحيته فقال للولد أنت ومالك لأبيك
أبرم الله وإياكم نعم. الله خير يا فدي إيران أبو بند كي سكانن سديارا كما يجي من زال الله صلى الله عليه وسلم دب يعني هرسيد من زال الله صلى الله عليه وسلم ييكوكا sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai da dukiyarka na ubanka ne kai da dukiyarka na ubanka ne kai da dukiyarka na ubanka ne to shine shehi yayi addu'a yace Allah ya gafarta mana ya gafarta muku ya kankare zanuban mu kuma ya kankare zanuban ku jazakumullahu khairan wa alaikum assalam wa rahmatullahi masha Allah na'am shehi yace na ga hadiyar da kuka zo min da ita na'am wanda aka zo da ita jiya نعم شكرا جيا نعم
على رأس الشيخ منصور
نعم
إبراهيم منصور
نعم الحمد لله
الذين جاءوا أمس مع زيارة صلاح الدين
نعم الحمد لله
الله ينصر آمين وينصركم وأيدكم
الله يكيا يكوي تيمك يكوي يقرب فيكو نعم الله يقرب فاكو الله يقرب مكو
عليكم
إنا مكو سيا
نعم
إنا مكو سيا إنا مكو سيا kusamu lasfika babba kowa ya fitar daga aljiwunsa ya bayar kwana kwana ko wace rana a rika tarawa ina muku wasiya kuma ku zama kuna da wani taro da kuke yi wato taro irin na samarin faila na'am ku sai ya mishi wani suna kamar kungiya dai kamar yadda kuke fadi sannan ku zama kuna da na'am taimakekeniya da kuke wanda zai taimaki tsakanin ku ya ƴan ku wanda ba su da
laisa li walidihim ma yuqta'u lahum lil madrasa
ya ƴan ku ko kannan ku wadanda iyayen ku ba za su iya ba su kudin makaranta ba ku ku rika basu wanda ba su da lafiya ba masu na kurka diba cikin wannan kuna kaiwa saboda magani in kuna aikata wannan to ba za ku zama talakawa ba har abada ina cewa da ku ina lamuni na muku lamuni daga shehu shehu Ibrahim in Allah da za ku yi ta karuwa har abada za ku yi ta karuwa har abada za ku yi ta karuwa har abada ina gode wa dan uwana
Sheikh
Salahuddin radiyallahu anhu
alladhi sabara wa jalasa ma'akum
wanda ya hakuri ya ta zama tare da ku
wa'arafu annakum antum ma'iruna wa aidan
ni na sani cewa ku kuna tare da shi kuna taimaka masa kuma
wa aidan yusa'idukum
shi ma kuma yana taimakon ku
yana daiman yaqulu li udu Allah li da'ira wa la yaqulu li adu Allah
dan daiman yana cewa ka roƙan wa da'iran mu ka roƙan mana Allah bai cewa kai mun addu'a sai dai ce kai wa zawiyan mu addu'a wani lokaci zai ce ina da mota wane yana da mota wane yana da mota alhamdulillah idan ku haka yake to yana na ibanta ku da'iman ina muku wasiya ku zama kai daya ku zama hannu daya kar ku ringa waiwaya kuna kallon wai abinda kuke yi kowane shehi in kuka ganshi ku je ku ziyarce shi ku ba shi abinda za ku iya ba shi sannan ku dawo zawiyar ku kar ku je wani wuri ku zauna domin wato zaman ku a nan yana sanya addu'a ta karbu ko da yaushe a cikin madinar kaula mu dinnan muna faɗi wato muna zaune a da'irar madinar kaula amma muna cikin ma'abota wurdi ma'abota sirri da'iman muna roƙon muku Allah kuma alhali mu muna cikin ma'abota sirri gaskiya ne ina gaya wa dan uwana abokina Muhammad al-Bashir wanda yana hidimta mini dare da rana yana taimakawa a cikin kowane abu ina roƙon Allah ya zama tare da ku idan ya kasance a Kaduna. Allah ya kiyaye ku baki daya, ya karfafe ku da baki daya, ya albarka cikin ku baki daya, ya buɗa muku baki daya, ya tseratar da ku daga talauci baki daya, ya mallaka muku dukiya, ya mallaka muku abubuwan hawa.
Na
me shi ba kar ku dubi mota kawai yanzu. To ido na baya duba zuwa mota kawai. Ni ina kallon jirgin sama ne. Ina muku wasiya da ita.
La uridu an atiya huna wa taquluna ana malaktu velo la maka babu.
Ne ce ba na so in zo ku ringa ce mu kun sai mashin, ni ba wannan bane bukata. Na fi son ku sai babban mota. Wato jeep kowa ya ringa hawa jeep. Na alhamdulillah jazakumullah khair. Fatiha, mu karanta Fatiha. Alhamdulillah. Wasu daga cikin ku suna zuwa min da kayayyaki. Har yanzu dinnan ma na sa kayan da kuka kawo mu. Ina gode muku baki daya. Ba zan taɓa manta da ni'imar da kuka yi min ɗaya ba sai na tuna ku a cikin ta. Domin wanda ya kyautata ihsani babu wani sakamako sai kyautatawa. Allah ya muku albarka. Alhamdulillah. Insha Allah. Jazakumullah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai sauraro, yau 2 ga watan Zulqa'ida hijira 1428 wanda ya daidai da 11 ga watan Nuwamba miladiya 2007, mun sake dawo, Allah ya sake dawo da mu a cikin wannan zawiya mai albarka domin jin fassarar diwani daga bakin maulamu Malam Shehu Mansur a zawiya mai albarka, zawiyan Shehu Salawuddin dan maulamu Shehu Surumbai radiyallahu ta'ala anhu. A yi saurare lafiya. Assalamu alaikum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر والتعريف بنظرة تأتي لنا بالزهر. الحمد لله godiya da yabo sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba, ba a haife shi ba, kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai yake buƙatar komai a wurinsa a kowane lokaci, amma shi bai da buƙatar komai da komai a wurin kowa a kowane lokaci. Salatin Allah ya tabbata bisa asirin zatin Allah, fassara sunayen Allah da sifofin Allah, shugabanmu abin yabo sama da ƙasa, da alayensa da sahabbansa. Alhamdulillah, yanwa mun taru domin jin fassarar diwanin shugaban masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya, min awwalil ummati ila akhiriha. Sannan mun yi magana akan cewa kamun mu shiga cikin diwani za mu yi magana akan faila, saboda kar mu shiga diwani mai magana hankalin wani tashi. shi yasa muka ce zamu fadi faida dan a san menene faida. Mutum ya sha ya Allah ya ji dadin maganar mu, in bai sha ba to watakila ya jawushi. To saboda haka shine dalili muka dauko magana, shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne yana fadin mazaje gaggagagga manya-manyan bijiman kudubai wanda suka yi da'awar faida amma ta kubce musu. To shine a yau zamu dan dawo wa qadidda ahali nafsihi Sheikh al-Akbari wal Kibrit al-Ahmari Sheikhi wa Sayyidi al-Haji Abdullah ibn al-Haji radiyallahu anhu. Za a gani shafi na 88 cikin Kashful Ilbas, shafi na 88 daga karshen wannan baitin, hab annani ana allazi qazzahara min al-ula amruhumu qadishtahar وصاحب الفائدة آخر الزمان وفائق للرجال في علم القرآن وأفردني في الثلاثين سنة وأيقظ القلوب بي من السنة إلى آخر نظمه. تود جنزام تاشيشي إبراهيم الله يكرم سيدا يتي وقد ادعى لنفسه حقيقة الشيخ الأكبر والكبريت الأحمري شيخ النم ما في جرما أتكين شيخ الني shehin nan wanda ya zama wato a cikin shehunai tamkar maikuri ko kuma jazzaiba ko kuma ƙonnikiya ko kuma kaucin gora, duk abin da ka san yana da wahalar samu to wannan shehin ya kai wannan. To wannan shehin mai girma shi ma yi da awa faida a kan kansa, ya ce shi ma shi ne sahibul failati. To bari mu ji ya samu ko kuwa shine shehu yace radiyallahu anhu shi shaykhi wa sayyidi, shehi na ne fa kuma shugaba na ne, Alhaji Abdullah ibn al-Haj al-Alawi kenan, shine baban Sayyidi Muhammad al-Mushri, wanda dan sa radiyallahu anhu da kansa yake fadi yake cewa murida shaykh la taqsistuwahu faqad shaykh aqrab lil muridi fa in sha hatta qurban fi hawahu fa qul fi haqqi hal min mazid. Kai almajirin Sheikh Ibrahim karka kuskura ka nufi wani ba shehu ba, karka kuskura ka nufi wani ba shehu ba. In Allah ya yi maka muwafaqa har ka tsinci abubuwa masu ban mamaki a cikin tekun Sheikh Ibrahim, karka dauka abin ya kare, ka ce da shi halimin mazidin. To saboda haka shi wannan Sayyidi Abdullah ibn al-Haji al-Alawi radiyallahu anhu shi ne wanda muka faɗi cewa tun shehu radiyallahu anhu bai ma balaga ba, yace shehu ya masa tajdidin ɗariƙar Tijjaniya. Kaga yanzu tuntun dama Allah ya haƙƙa masa ya san akwai wani abu, har kuma shehu radiyallahu ta'ala ne ya masa tajdidi din. Ya zo gidan shi Abdullahi radiyallahu ta'ala ne, shi Abdullahi Inyas, shi Ibrahim ya fito yace yauwa don dama dan kai na zo, zo kai mun tajdidi. Shehu yace ai ni ban ma karbi dari gabe, yace ba abin da idame ni, ko ka karba ko baka karbe ka ba, wannan kai ka sani, ni dai kai mun tajdidi. Yaga shehu yace kaga ka san dai ni na san ka, saboda kai ko kai mun tajdidi ko yara su gane ko kai waye. Nan da nan shehu ya mazai daga hannu ya addu'a ya shige cikin yara kuma. To wannan tajdidin da shehu zai yi masa bai mutu ba sai da Allah ya sanar da shi ran da zai mutu, kuma sai da ya ce a kira makiyansa na Murtaniya wanda suke kin shi su zo su ga yanda Tijjanawa suke mutuwa. Wasu suka ki zuwa dai da kyar da kyar, me zai za mu zo mu yi kaza kaza, suka zo ya ce to yau dai ga ba ta kare, yau zan mutu. Ya ce to kun gani ko irin maganganun da suke wasaran da zai mutu, cha innal ladzina qalu rabbuna allah sumastaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ai mun sami istiqama cikin Allah, saboda kan mu ba wai ran da zamu to har inda zamu shiga ma mun mutum mun sani. Saboda kan yau zan shikenan sun dauki dai abun ana ta istizai da izgili dai ana ta abu. Sai kai aka ji ya amsa sallama, yace to ga manzon Allah ya shigo. Gaskiya ta farko ta bayyana, dama Maulana Shehu Tijjani ya ce in zami wafati annabi zai zo, to ga annabin ya zo. Ah, duk da haka dai wasu yadda bari ana ta abin. Sai can aka ji ya karasa a amsa sallama, yace to ga mala'ikan mutuwa nan ya shigo. To anan kowa fa yana so.
yace to malaika ya fara aiki duk inda yace malaika ya ja raina sai gaurin ya mutu duk inda yace ya ja raina sai gaurin ya mutu har aka zo karshe yace to daga nan mun yi ban kwana da ku sai mun hadu a kiyama amma idan na cika karku kai ni za a yi ruwa saboda in kun fita da ni ruwa zai jika ku Allah tabaaraka ta'ala manzo Allah ya ga ni Allah zai yi ruwa sai kasa ta dauki ni ima sannan za a sa ni cikin ta saboda ku saurara ta ku in nayi wafati karku kai ni أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن كل ما قاله الكتب المكتوم حق وصدق سننسي يوفات أما قبرتا عدد متان دزا كربدا لك أبن سيباك ما ماكيران تولى الله مني شيء إبراهيم تجديدي ديمس تشيما سيدي دعوة فايلة شو يتوى فقالك آلا حقيقة يا فدي إنه كوشب له أن الفايذتي ya ce an masa kashafi daga yanda faida take an sanar da shi faida wa ra'aha li nafsi kuma ya ganta cewa tashi ce faida wa sare duba sai zama yana ta neman faida fi kulli mawajid min talamizati wato ya ga faida ta tautuye yi tunanin ko tashi sai daga baya aka sanar da shi cewa a ba tashi bace amma dai me ita zai haɗu da shi cikin salsala ta dariqa to sai zama yana ta neman wato yana ta romanta a cikin duk wanda yazo karbar dariqa a hannunsa mina talamizati ne daga almajirai wa qad alima bi qurbi wafati haqiqa ya san wafatin sa ya kusa radiyallahu anhu wa lam taqa kuma ga faila bata faru ba a hannunsa alima annaha taqa sai gane cewa failan nan fatana nan wanzajja ce har yanzu bata zo ba fi talamizati za ta abkuni a cikin almajiransa fasara kusur taqadima sai zama yana yawaita kaddamar da mutane duk wanda ya ganshi da dan haske sai ce wani zuwon kaddamar da kai saboda dai ya samu albarka ko shine mai failar bai sani haka yi dingai hirsan ala tawassul fiya yana kwadayin ya zama yawa sadan ya zama wato wasuda a cikin shanin faila mai faila ta ran zai ce ai wani ne kuma iko Allah gashi yau ya ce shehi wa sayyidi to yana ta yin wannan shikenan wazalika sabab jawlani shi yace wannan shine sababin da yasa shi Abdullahi dinga yawo a kasashe yaje nan yaje nan yaje nan saboda yana buƙatar ya hadu da mai faila wa qala fi zalika ashiya shi sayyidi Abdullahi bin al-Hajj al-Alawi ya faɗi abubuwa a cikin wannan la tuktabu fil awraqi maganganun ba su rubutuwa a takarda wala tunzaru bil ahdaqi ko ba su iya ganuwa da ido in ma a rubuta takardan baka iya gani sai in ka samu madubi da ake karba daga halara Muhammadiyya sannan ne rubutun zai karantu in ba haka ba ka ganin komai shine maganar da muka yi kwanaki cewa akwai wani shehin mu na dariqar Tijjani almajirin shehu Tijjani yake cewa mutum bai isa mu kira shi malami ba sai an mika mar takarda ba rubutu ya karanta idan ya kira ta plan sheet to ya dawo hannun hagu ya karanta ta ba rubutu in dai sai an yi rubutu zai gane to dalibi ne wani shehin mu ne na dariqa yake faɗin wannan shi Umar al-Hudi radiyallahu ta'ala anhu to shikenan haka ya dinga yi yace to ya faɗi abubuwa wanda yake ba su rubutu a takarda kuma ko an rubuta ma ba su karantuwa wa amma dalail min al-kitabi amma kaga hujjojin faida a cikin al-Qur'ani faqar qala ta'ala to wannan ne dama muka ce in sati ya kewo in Allah ya da zami magana akai zamu fassara ainihin ayoyin wata kila a kaji sabani abinda ka fahimta dama mun fadi annabi ya ce li kulli ayatin zahrun wa batnun wa haddun wa madlun kowace aya tana da fassara zahiri tana da fassara batini to saboda haka shine dalilin da yasa Sheikh Ibrahim yace to zamu ga maka dalilin faida a Qur'an fa qala ta'ala haqiqa Allah tabaaraka wa ta'ala yace ma nan sakh min ayatin aw nusaha na'ti bi khairin minha aw misliha to menene ma'ana ma nan sakh min ayatin ay tajallin min tajalliyatir rabbaniyya babu wani tajalli daga cikin tajalliyatin Ubangiji tabaaraka wa ta'ala da zamu shafe aw mumantadda wanda suka santa mu shafe ta a zuciyoyinsu misali kamar yanzu a annabawa tajalliyatu amma zuwan tajalli Muhammadiyya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sai shafe su sai zama shikenan sai labari wasu annabawa mako labarin su bamu sani ba minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka to shikenan haka da'irar walittan ma shehu tijjar radiyallahu ta'ala kamun bayyana sa imam al-junaydi yazo ibrahim ad-dasuqi yazo ahmad al-badawi yazo ahmad al-rufa'i yazo ibrahim al-matbuli yazo ibrahim al-khawwat yazo ibrahim al-majzub yazo ibrahim bin adham yazo ibn al-arbi al-hatimi yazo abul qasim al-qushayri yazo gaggagaggan masana Allah duk sun zo to shikenan sai kuma ga shi sahibul failati yazo to manan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha shine sahibul failati na'ti bi khairin minha kenan aw misliha to shikenan ko ko mu shaheta cikin zuciyoyin mutane shine manan na'ti bi khairin minha dinnan ai tajallis sadiq tajallin da ya gabata dinnan to fa in muka tafi in wani kudubi yazo ko wani fardi ko wani jami'i ko wani gausi ko kuma wani daga cikin barazih to in muka dauke shi ko muka shafe aikin sa to fa za mu zo da abin da ifnashi ko kuma daidai da nashi to shi sabul fadi shine na'ti bi khairin minha alhamdulillah ayi misliha to in mutum ya ce ah to ya za a ce wannan wani irin magana ne wannan ke to bari ka ji wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yudrikanna al-masiha min hadhihi al-ummati aqwaman innahum lam yuslukum aw khairin minkum aw khairin minkum aw khairin minkum manzo Allah ya ce wallahi tallahi al-masihu isa ibn maryam azizu zai riski wadansu jama'a daga cikin wannan al-ummat tawa yace ga sabai yace wallahi yanda kuka ganku haka suke ko kuma ma wallahi sun fi ku wallahi sun fi ku wallahi sun fi ku to yana ce ah to yaya ina sahabiwa ne ina sahabiwa ne ga maganar da annabi laydir kannal masih aqwaman min hadhihi ummati innahum lam yuslukum aw khairun minkum to kaga wannan ya isa darasi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayati zamanul lil akhiz fihi bi dinihi kal qabid ala al jamri للآمل فيه أجر خمسين وفيه رواية سبعين قالوا يا رسول الله منا أو منهم قال بل منكم إلا أنكم تجدون في الخير أعوان وهم لا يجدون أعوانا وفيه رواية تأتي أيام للآمل فيهن أجر خمسين حين منا أو منهم قال بل منكم من قال الله صلى الله عليه وسلم يشي da sannun zamani ina zuwa duk wanda yi riko da addini a wannan zamani to kamar an sa garwashin wuta ne a hannunsa ya rike ka san ko garwashin wuta ba zai da wuya minti daya a hannunka tuni zaka saki ka jefar da shi to karshen zamani annabi ya ce addini zai zamana wato wanda ya rike addini gam to kai ka ce an sa garwashin wuta ne a hannun shi yace wanda yayi aikin biyayya ga Allah a cikin wannan zamani misali yayi sallah ko yayi azumi ko yayi zakka ko yayi haji ko yayi sadaka ko yayi sada zumunci ko yayi zikiri ko yayi salati ko yayi tafakkuri to za a bashi duk in yayi sadaka yanzu in yayi sadaka to za a bashi sadakan mutum 50 a matsayin mutum 50 ne suka yi sadaka a wata ruwayar mutum 70 su zaba suka ce ya rasulullahi mutum 70 irin mu ko irin su annabi ya ce mutum 70 irin ku mana sahabbai irin ku to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga musu wannan sai ya ga musu dalili yace illa annakum tajiduna fil khair awana abin da yasa na ga muku wannan ku kuna samun mataimaka a zamanin ku kowane sahabi yana kishi yanda dan uwansa sahabi yake da ya ga dai ya tashi cikin wani abu na abin nan zai taimaka masa yace amma su a wannan zamani ba za su samu masu taimakon su ba ɗan uwansu musulmai waƙin su suke sun ma fi ƙin su akan sauran kafirai ba haka bane yanzu to su wane ne masu wadda su ne yan faida duk inda ya ga addini yana cigaba ko kaga wani abu ne zaka ga almajiran shi Ibrahim to wannan hadisin duk ana so mutum ya lura da shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wafi ruwatin tati ayyamu annabi ya ce wasu kwa wato wasu ranaku suna zuwa ko wasu kwanuka suna zuwa lil ayil fihinna me aikata biyayya cikin wannan zamanai ajab 50 za a bashi ladan mutum 50 kila sai sabai suka ce minna aminu mutum 50 daga cikin mu ko daga cikin irin su sai annabi ya ce minkum bal minkum mutum 50 irin ku to shikenan a gaba kuma wannan shine manan fakmin ayati aunin sana'atu bi khairin minha aw misli hakin to can kuma za ka gani wa qala ta'ala fasawhiyatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu to wannan aya ita kuma akan faida mai take nufi ita ma fasawhiyatillahu biqaumin ainihin asalin ayar in mutai duba qur'ani abinda zai gani ya ayyuhal ladzina amanu farko to su wane ne ya ayyuhallazina amanu bima gaba anhum min ghuyubillahi shine ma'anan amanu inda sufiya ke duk inda sufi ke ne ya ce ya ayyuhallazina amanu wanda suka yi imani ga abin da ya kufce musu na gaibin Allah suka yadda da shi shehu Tijani ce ya ga annabi muka ce wallahi mun yadda shehu Ibrahim ya ce ni ne sahibul fayl kujerata babu wanda ya taba zama tunda Allah ya kira ta ba wanda ya taba hawa kanta kuma har abada ba wanda zai hawa muka ce mun yadda to wadannan abubuwa shine malan imani yadda annabi yazo ya ga mun cewa ai ya ga Allah tabaraka ta'ala tafiyar samira dai muka ce mun yadda duk abin da aka gaya mana na gaibi sai mu ce mun yadda to shine malan ya ayyuhallazina amanu man yartadin minkum mene ne ma'anar manyar ta dinninku a ce wanda ya ridda daga cikin ku ko to ainihin abinda ayat ta kunsa anan akan magana faida da muke manyar ju an tariqul haqqi ila al-ihtijabi ba'd al-hujub ayi hijabi kana wa kharaja anhu ayi tariqul haqqi fa huwa min al-mardudin li anna ahlul mahabbati la min ahlul mahabbati ma'anar wannan akan wannan bisadin da muke tafiya akai manyar ta dinninku wanda yi juya gabarin tabarkin gaskiya daga cikin ku ilal ihtijabi ba'd al-hujub ya koma ya tura kansa cikin wasu hijabai da za su tare shi gabarin Allah ga sunan da yawa kwadayin abin duniya ne san girma ne jin kai ne girman kai ne hasada ne keta ne wannan hujub ne to in mutum ya wannan to ya fita daga cikin ahlul mahabbati fa sawfa yati Allahu biqaumin to da sannu Allah tabaraka wataala zai zo da wadansu mutane su wane ne kaumu duk inda ka ji an ce kaumu to zababbun bayin Allah fukarawo kenan fa sawfa yati Allahu biqaumin da sannu Allah zai zo da wadansu mutane wadanda ba ƴaƴan kowa bane ba su da komai abinda za su ci a gidajensu ma babu makamin da za a yaki da shi ma ba su da shi sai Allah ya zo da su wanda idan in suka gifta kana rena su sai wani abu ya hada ka da su yanzu kawai sai ka ji ka tabi alkiyama ba shiri to su waɗannan su ne fasawiyatullahi qaumin in ku kuka dauka koma kuka kutsa cikin hijabi kuka ki ku yadda da abinda Allah tabaraka wataala ya afkar na tajalliyatu to shikenan sai Allah tabaraka wataala ya zo da wadansu zababbun mutane yuhibbuhum menene ma'anin yuhibbuhum yasusu to ai bi hasadil inayatil ula la li illatin bal li zawatihim yuhibbuhum ma'ana yasusu wato yasusu da soyayya irin waccan ta inaya ta farko an san ma'anar ta kuwa ina cikin asirin kuntu kanzan makfiyyan lam urfa ahbabtu to sai dauko daga fa ahbabtu sai jeba ta cikin su shine ma'ana yuhibbuhum bi hasadil inayatil ula da gurgudan inayan nan ta barko la li illatin ba wai dan wai suna wani aiki ba ba wai dan yawan sallah ba ba wai dan su yawan azumi ba ba wai dan yawan zakka ba wai dan yawan hajji ba ba wai dan yawan abu balli zawati kawai dan zatin su kawai dan zatin wannan yana daga cikin asirai na Allah tabaraka wataala wanda yake zaka ga mutun yana son Allah yana so ya bi Allah kuma Allah ya ki yadda bi shi wani ko bai damu da Allah ba amma kuma Allah yana son shi to ya zaka yi shi yasa Allah in ka duba Qur'ani zaka dinga ganin ayoyin da za su rikita hankalinka in ba ka koma wurin masana ba ko fadin la yasalu amma yafalu ka san za a yi wani abu a baya kenan ba a tambaye sa dan me kai kaza ka san ashe zai yana so yi wani abu kenan yana so ya halicci sahibul failati an ga shi to khatimul anbiya yazo khatimul wilayati yazo wannan kuma waye to la yasalu amma yafalu kai shiru kawai to zo da ka shine yace to wai yubunahu kuma fa wai yubunahu ayyuhibuna zatihi la lisifatin min sifatihi ka kaunihi ladiban aw rahiman aw mun'iman wato su kuma Allah tabaraka wataala zai so su ba dan aikin su ba dan zatin su kuma za su so Allah su ma dan zatin Allah ba dan sifar Allah ba su ma ba dan sifar Allah wato ka san ma'anan san zatin Allah ba dan sifar Allah ba da yawa wasu suna san Allah ne dan Allah al-ladihu ne الغفور ني المنئم ني المودي ني الرهيو المعز ده سوران سو تو wannan soyayya ce ne illa idan ka so Allah a matsayin sa na alladib dan ran da ludufi ya kubce baka hadu da ludufi wa sai intiqami to za a yi rikici da Allah ke amma an ka so zatin Allah ko me yanzu sai ka ji ka daidai to shine wannan kar ka so yace wato Allah da barka ta'ala ya so su dan zatin su ba dan wata illa ba su kuma sun so Allah dan zatin sa ba dan wata su ba ga sabobin da kamar kasancewa salladihu ko rahimu ko mun'imu fa inna muhabbatis sifat domin soyayya sabobin Allah ta tagayyar bitilabi tajalliyataha soyayya ta sabobin Allah ta barka ta'ala tana canzawa a zuciyar bawa gurgudan canzawa tajalliyatu na sifofi in sifa ta canza to soyayya za ta canza in ko zatin Allah ake so ko sifa ta canza soyayya ba za ta canza ba waman yuhibbu al-ladib duk wanda yake son Allah a matsayin sa na al-ladib lam tabqa ma bati idza tajalla bi sifatil qahari to in Allah ya maka tajalli da sifar qahariya to soyayyan nan ta al-ladib za ta gushi ha kuma waman yuhibbu al-mun'im wanda yake son Allah a matsayin sa na mun'im ne ni'imtarwa imma hat mahabbati idza tajalla bi sifatil muntaqim wannan so sai ta shafi sai ta kau in Allah ya tajalli da sifar muntaqim saboda kai al mun'im ka sani baka san muntaqim ba wa amma mahabbati zati amma kaga san zatin Allah fa ya baqiyatu in ka so Allah a matsayin sa na in ka so Allah in ka so zatin Allah to wannan soyayya dama zatin Allah albaqi ne to soyayya kama za ta zama baqiyatu sai ta zama wanzajiya bi baqaiha da gurgudan baqa'in zatin Allah la ta tagayyar ba za ta taba canza ba bitilafi tajalliyati saboda caccan zawan tajalliyatu fa yuhibbu muhibbuha sai kaga ya so masoyin da alqaharu inda alqahari sai ya so alqaharu yayin rinjayi yanda Allah tabaraka taala zai rinjayi da shi akan wani abu da zai so sai ya so shi haka kama yuhibbul ladhi kamar inda yake san alladhi inda ludhi yayin ludhi wa yuhibbul muntaqim halatal intiqami sai ya so muntaqim yayin da yake cikin intiqamin sa kama yuhibbul mun'im halatal in'ani kamar inda yake san mai ni'imta halin da ya ni'imta shi fala tafawutin fir rida wa adamihi to wannan in kana so ka gano wannan sai ka duba maganar shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu inda yake cewa idza kanatul aqdaru min malikil mulki fa fiyali indima sirru wa ma yuki in dai kaddara ta taho daga mamallakin mamallaka mamallakin sarakuna in dai kaddara ta taho daga wurin sa ne to mai dadi da mar dadi fa siyani indi duk dai ne a wuri na mai sirro mai ciki abinda yake sa ai kuka da abinda yake sa ai dariya saboda zatin Allah yake su wala tattalin muhabbati fi awali to soyayya ba za ta canza ba a cikin halayen sa wai shukuru indal bala'i sai ga yana godewa Allah yayin da bala'i ya same shi eh jan alhamdulillah an zo ana mai jari shi me faru shi bai san abin da ya faru ba yana godewa Allah yayin saukar bala'i kama yashkuru indan na'amai kamar yanda yake godewa Allah in ni'ima ta sauka wa amma man yuhibbul mun'ima amma wanda yake san Allah a matsayin sa na al-mun'imu mai ni'imtawa fala yashkuru indal bala'i bazai godewa Allah ba lokacin saukar bala'i sai ya dinga gunaguni har cikin zuciya ma da za a tona zai ga yana to wai ni me nayi wa Allah ga wani gasuwa ne ba a yi musu ba sai ni sai kaga zuciyarsa dan saboda dama al-mu'min yake so bai san wannan ba bal yasbiru daga Allah ne tabaraka ta'ala ita ce fa ahabbtu an urafa wali awliyaihi sannan kuma ta samu wato soyayyar waliyan Allah ma ta samu bawa fa yuhibbunahu bihubbihi sai su so shi da soyayyar shi iyahum gare su wa illa in ba haka ba fa min aina lahul matu ya za in ba irin wannan soyayya wai ina soyayya take lillahi ga Allah malik turabi wa rabbil arbab me ya hada kasa da ubangijin duk wani abu da ake bautawa abinda aka yi shi da kasa to me ya hada shi da ubangijin da duk wani abu da ake bauta shine ubangijin sa in ba wannan soyayya ba to wannan shine fassarar wannan aya shi ma a takaice shine ma'anar fasawiya lillahi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu to sai wanne faqad wakkalna biha qauman lazu biha kafirina to wanne faqad wakkalna biha qauman lazu biha kafirina ainihin asali in mutun ya duba ai abin da zai gani ulaiikal ladina atainahumul kitaba menene ma'anar alkitab akan wannan shimfada fada muke tafiya dan shin ya kawo ayar ne a matsayin faila to mu kuma da harshen failin muke magana to yanzu anan ainihin asalin ayin ulaiikal ladina atainahumul kitaba ayil fana'u fi dhati shine ma'anar alkitab sune wadanda muka ba su fana'i cikin zatin Allah shine ma'anar alkitab dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kitabullah shine ma'anar ma farradna fil kitab min shay'in babu abinda babu cikin annabi Muhammad to saboda haka ulaiikal ladina atainahumul kitaba wadannan sune wadanda muka ba su damar yin fana'i cikin zati wal hukuma ay sifati sun samu fana'i a zati kuma sun samu fana'i a sifa wan nubuwa wa huwa ma'ana qawlihi tabaaraka ta'ala wato wannan wa wan nubuwa shine ismi kenan alkitab fana'i fi zati a cikin zati sannan wal hukuma fana'i cikin sifa wan nubuwa fana'i cikin suna to in ka kana so ka gane wannan sai ka koma can cikin maqamatu dinis salat anan shi Ibrahim zai fasa maka abu zaka ji inda yake wani ke cewa wai al-arifu indi man fara fi zati marrata annan wannan magana ce walaikal ladina atainahumul kitaba kenan shine al-arifu indi man fara fi zati marrata masalan Allah a wuri na shine wanda ya kare cikin zatin Allah so daya wa fisti wata marratain ya fana'i cikin sunan Allah so biyu shine wal hukuma kenan aw salat ko kuma ya fana'i cikin sunan Allah so uku ya fana'i cikin suna so biyu ya fana'i cikin sunobi so uku wa fana'i al-ismi marratain sannan ya fana'i cikin sunan Allah so dai shine wan nubuwa ulaiikal ladina atainahumul kitaba man fana'a fi zati marratain wal hukuma wa fisti wati marratain aw salas wan nubuwa wa fana'a fil ismi marratain shayce wa asbata alwujud bil haqa'iq salas sannan itabbatar da wujud baki dai a cikin haqiqokin nan guda uku wa asbata alasma' bil ismi tabbatar da sunayen Allah kas cikin suna daya wa hadha maqamun duna wa khalqul qatadi wa tafattutul akbadi wannan makami ba a samun shi sai an tattaka kai tsidau kuma sai hanta ta farfashe kuwa ce mutun ya lalata siddi ma aiki ne siddi da to sira da ba siddi dai ba sai ya lalace ba dai ba biyo kamun arziki wannan makami shi ce wannan makami wala yunalu bi bazl alamwali bai samuwa da bada hadiya ta kudi ka zo ka ji wani shehi ya zo ne babba ya zo ka zo ka dibi kudi ka je ka kai masa saboda ka samu wannan fana'i cikin zati ka samu fana'i cikin suba ka samu fana'i cikin ismi wa dai kai in za ka bada duk abin da duniya in za a baka duniya kaf ka bayar da ita kai shehu yace ma wal auladi ka hada ma da yayanka ka bayar duk ba za ka samu wannan ba wa sahibu hadal maqami ka ga ma abocin wannan maqami kamilul yaqazati billahi shine wanda ya zama mai cika gani da Allah wa bi hukumi da kuma hukuncin Allah wa kami da hukuncin Allah rabiyan bi majaril aqdari shine mai yadda da kadarce ubangiji tabaaraka ta'ala kamalar rida mardiyan fa yastai qa yu khadawa nafsuhu bi qawli ta'ala farkhuli li ibadi urkhuli jannah shine wanda zuciyarsa za ta iya karban fadin Allah tabaaraka ta'ala farkhuli li ibadi shiga cikin bayina wuri kuli jannati ko shiga cikin jannatul irfani to sai gaba yace fa in yakfur bi haula'i suwane ne haula'i almahjubina in sun kafirce wa faila kafircin ba irin wannan da ka sani wani na kafirci haka kafirci hawa hawa ne ba yace wala rali ibadihi alkufr ba godiya ga ni'ima shine yadda kafirce wato kin godiya ga ni'ima kafirce wa ni'ima ne to so da ka shi Ibrahim ni'ima ne daga Allah wanda ya kafirce faman yakfur biha fa in yakfur biha haula'i idan waɗannan mutane sun kafirce mu wannan faila bi ma'ana Allah tabaraka ta'ala ya hajjabe su basu gane ta ba faqad wakkalna biha qauman ayil arifuna billahi haqiqa mun wakkala ta ga waɗansu zababbun jama'a laysu biha bikafirin ay kufrun ni mat wa humul mahjubina wato su waɗannan mutane da aka zaba Allah tabaraka ta'ala ya zabe su basu kafirce wa faila ba basu kita dan ba a hajjabe su ba to sai ne wa akharin minhum ainihin ayar ita ma an duba huwa allazi ba su fil min rasulan ne minhum yatlu alaihim ayati wa zakkihim wa yuallimuhum alkitaba har zuwa karshe to shine shi yace to wa akharin minhum da wadansu mutane daga wato daga gare su an gane ko can wadannan dai da muka yi magana baya humul ladina ja'u ba'da sahabati su ne waɗannan dai da suka zo bayan ba sahabbai bane su wannan wa akhari ne minhum dinnan dan kan wani ce ai da sahabbai ake ba sahabbai bane humul ladina ja'u ba'da sahabati ila yawmiddin su ne waɗannan shine failan nan dai da ake magana lamma yalhaqu bihim shine ma'ana وسيلحقون بما لكن وسيلحقون بهم في حضرتي فأعببت أن أرفع فتجليت محمدا أينهم معنى مغانا كين ونن أينهم أسل أثير نند الله تبارك وتعالى كنت كنزا مخفيا لم أرفع فأعببت إتشو تجاني إقادة إتشو إبراهيم يقادة شين معنى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم sun hade da annabi Muhammad a cikin wannan hadisul qudsi din shi yasa shi yace bikan ziyatin aw kuntu qabla ta'arufin taharraka min zirr ma kana sakina bizaka badat tashtit min nawi sirrihi wa ullittu shine wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim wa ullittu min zaka zamani ilahuna tun a wannan lokacin fa ababtu ne ta'alluki da annabi Muhammad ilahuna har zuwa yau to shine ma'anan wannan aya to sai idza jaa nasrullahi wannan idza jaa nasrullahi nan yana da kyau ma duk wani dan faida indai mutum dan faida ne ya san ma'anan idza jaa nasrullahi dan akwai natsuwa a cikin shi sosai wannan idza jaa nasrullahi idza jaa nasrullahi wannan tafsirin ibnu arabi al-hatimi ne dan kar ma dauka almajirin shi ibrahim ne yayi barka ji abin da yace yace idza jaa nasrullahi ay al-madad al-malakuti wa tayyid al-qudsi bi tajalliyat al-asma'i was-sifat shine nasrullah ma'anin idan taimakon Allah ya zo menene ne taimakon Allah madadi wanda yake zuwa daga malakutus samawati wanda in mutum ya samu wannan madadin to wa in kaja an ce wa kazalika nuri ibrahim malakutus samawati to ya samu ya kai makam ibrahimul maqami ibrahimiyil maqami shi ma ya samu shahadar abin da yake cikin malakutu yana haduwa da malaiku a gaggaisa ai ibadu wannan ya zanta da malaiku wallahi idan mutum ya samu tsarki irin wanda Annabi Muhammad ya zo da shi malaiku in suka ganka tambayar ka za su dinga daga asraran gaibi ba maganan waya ce wai mutum ya ga malaika ana inkari a malaiku har so suke ma mutum ya kai ga makamin ganin su su mai tambaya ba wani abu to so da ka shine nasrullahi al wato nasrullahi shine madadul malakuti wa tayyidul qudsi taimakon Allah mai tsarki bi tajalliyatil asma'i was sifat wannan tayyidi yana zuwa bawa ne da tajallin sunayen Allah da sifofin Allah to menene ma'anan wal fatu wal fatu al fatu al mutlaqu ba fatul mubin ba fasul mutlaqu shine ma'anan in taimakon Allah ya zo munnan madadi malakuti da tayyibi kudusi sannan da fatahi mutlaqi menene fatahi mutlaqi allazi la fataha wara'ahu wa huwa fatu babil hadratil ahadiyya wal kashful zati ba'da al fatul mubin fi maqamir ruhidun bil mushahadati shine ma'anan wal fatu idan taimakon Allah tabaaraka ta'ala ya zo da fatahi mutlaqi wanda bayan sa babu wani fatahi gaban sa babu wani fatahi shine fatahin budewar kofar halar ahadiyya da kashfi na zati wanda mutum zai samu shuhudin zatin Allah bayan fatahi bayyananne wanda yake zuwa cikin maqamin ruhi ruhi shamu samu gadin wato samu shahada to an tsallake maqamin ruhi an shiga maqamin sirri an shiga maqamin kafai to shine wannan walfatu shi Ibrahim ne yazo da shi fayyaki to ra'aytan nas yadkhulu fi dinillahi menene dinillahi addinin Allah zahira za ta yi musulunci to shi akan wannan fayyada da ake magana wa ra'aytan nas yadkhulu fi dinillahi shi wannan mai fayyak warisi ne muhammadi ai magajin annabi ne to harshen halara yana magana da shi ne a wannan zaman so da haka wa ra'aytan nas da shi din yadkhuluna fi dinillahi to aidama addinin Allah ma'anan fi dinillahi ai at-tauhid was-suluku ala siratil mustaqim bi ta'sir nurika fihim inda faraika min takmil nafsika idan kaga mutane suna shiga cikin tauhidin Allah tarbiya kenan tarbiya azkaru da shi Ibrahim yazo da shi shine fi dinillahi kadaita Allah tsantsar kadaita Allah mutum ibauta Allah ba dan kwadayin aljanna ba dan tsoron wuta ba ba dai shiga aljanna ci dabino ya sha inabi ya sha giya ya sha zuma ya sha nono ba ba dai wasa da ƴan mata ba duk ba nan bane a gaban su to kamun bayyana shi Ibrahim ma akwai wani babban bawan Allah ya zo fati ibn al-Farid sai aka bude masa kofar aljanna sai ga hurul iyyin sun fito suna murmushi yace wa malaika mutu wadannan kuma su wai yace ai matan ka ne na aljanna sai fashe da kuka yace wallahi in dai matsayina a soyayyar da nake wa Allah shine wannan abin da na gani hakika na bata rayuwata in kana manzilati fil hubbi indahum ma qadra aitu faqad bayyatu ayyami in dai matsayina a wurin Allah idan nayi fati duk soyayyar da nake wa Allah da qarar da halitta da nayi ban ganin su waɗannan ƴan matan su ne sakamako na wallahi rayuwata ta gamu na bata lokaci na sai malaika ce imtihani ne Allah ne ce a bude maka a gaya za kai dama bukata kai Allah ne sun shi ne nan kawai to ba wai alfawarin shi Ibrahim ba wannan du'a da ne akai wannan saboda haka abin da yasa muke karanta wannan yana da kyau mutun ya jazbanto a faila fa faila ba wai mutun ya zauna wuri ɗaya bane sai dai a zo a baka labari kawai a ta mazan nan wani abin ma ka ji ma baka yadda ba saboda ba haske so ashe ka nitsa cikin shi Ibrahim din sosai kamar baitin da na kawo na mushiri murid al-sheikh la taqassut siwahu faqadhu shay'a aqrabu lil murid wa in shahadta qurban fiha wa wa qul fiha qiyal min mazid to zora ka shine man to in har kagan suna shiga cikin wannan tawhidi da suluki abu hanya madaidaiciya bi tasirin nuri karim da tasirin hasken ka cikin su hasken sahibul fayilati kenan cikin mu inda farajika min takamil nafsika yayin wato samun faraga ka ta tsarkakewa zuciyarka da kamalar da ka samu cikin Allah to yaya mutanen za su rika zuwa afwajan menene ma'anan afwajan ai mushtami'in ka annahum nafasun wahidatin za su rika zuwa maka jama'a jama'a kamar rai daya sai mutum miliyan su zo amma tunanin su daya ba wani mai tunani da to haka ɗan failas idan kaga ɗan failas sun taru wannan yace kila ana kila wa kala to ya Allah ɗaya ne dan faila sauran duk supporters ne dan mafiya supporters na faila suke cutar da ƴan faila wallahi mun kiran faila ke cutar da supporters su kuma supporters suke cutar da ƴan faila din wannan haka abin yake kamar yanda farko wato matsayi makamai ne kafiri i cutar da musulmi farko dai ba ma guje i cutar da kirista kirista ya cutar da musulmi musulmi ya cutar da mumini mumini ya cutar da musulmi musulmi ya cutar da siddiqi siddiqi ya cutar da qudbi qudbi ya cutar da fardi fardi ya cutar da jami'i jami'i ya cutar da gausi a gawa su kuma su cutar da sahibul halitti kajin da bin shi shine ma'anan wa min maradin jaru alayya wa agalazu to saboda haka shine to gaba ɗayan farza tunanin su ɗaya ne shine Allah kawai shine yace tastafir min faida zatika suna karban kwarare daga kwarare faida zatinka qa'imatun maqama nafsika suna tsaye a maqamin ranka ba shi bane zaka shi yana faɗi a kamtuka maqami haka ga wa sai ba alqa'imu maqami inda faqadi wa wujudi shau da yawan muridan zaka je na ga musu wannan wanda na tsaye da shi a maqami na shine wannan da yake zaba Rasulullahi wal fatu wa ra'aita an-nasu kullu fi dinillahi afwajan abin yana da wuyar fahimta fa to saboda shine tasawiri ne wai zalika qa'imatu maqama nafsika wa humul musta'idun allazina kanu baina nafsi alayhi salam wa anfusin alaqatun munazibatun wa rabidatun jinsiyya tujibu ittisalin bi qabuli faidihi su ne wanda da nafsinsu da nafsin ma'aiki suke da alaka su waɗannan mutanen yan faizan nan bi ma'ana shi sahibul failatin ake magana da ran shi da ran annabi Muhammadu suna da wani irin alaka wannan alakar ita ce ainihin inda asirin yake shi yasa shi ya kaje ya ce da raina da ran annabi Muhammadu kamar haka ce ran annabi Muhammadu yana shayar da kudubai dan yana shayar da annabawa da manzanni raina yana shayar da kudubai da astiyahu to shi ko shi da yazo sai ya ce to shi wannan Abul Abbas da ake fadi wanda shine shugaban waliyyi ne wannan shine nini ne shi ومن أراد التجان أي مشافهة في بيت برهامة فيها مكافهة بشراء نلت الذي قد أذى مدركه أصل إمام التجاني سرت أملكه دمي نيمن شيه التجاني يزود لكن برهامة زي ساميش أكن قد حصة قيس البشر يا تبتك برهامة يوغا سندر شيه التجاني أهم نزل شين وانا روحي صدق جنا أي باوين سندابة شتائج wace wadani sai kaukadi wace ka dauka wani ciya ce magana subhanallahi to saboda haka shi she Ibrahim radiyallahu ta'ala shine wannan dai maganar da ake akan shi to shine Allah ya ce masa fasabbi ayna zihi zatika shine ka tsarkake zatinka minal ihtijabi bi maqamil qalbi daga hajjabtuwa da maqamin da kalbinka take kai wanda in mun tashi bai fassara farkon jiyar zaka ji ya ce abal qalbu illa an yakuna mutayyama to in har kai dan faila ne kuma almajirin sa ne an ce abal kalbu ka tambaya wacce kalbu kalbu ai hawa ne kamar yadda take canzawa daga tun daga nafsul ammara nafsul lawama nafsul mutma'inna nafsul mardiya nafsul radiya nafsul mardiya nafsul zakiya nafsul kamila nafsun da ummu ya samu zai iya gaisa da mala'ika kuma ya rike shi ya ji ya rike shi to saboda haka shine ma'anan wannan ka tsarkake ranka gabarin hajjabtuwa da maqamin zuciya Allah zai ma'adinin nubuwati wanda shine ainihin wato baramin annabta bi kadi alaqatil badal wa tarqi ila maqami haqqul yaqini Allah zai ma'adinin wilayati ka tsarkake zatinka daga hajjabtuwa da maqamin zuciya wanda shine baramin annabta da yanke duk wata alaka ta jiki da tarqi zuwa maqamin haqiqanin yaqini wanda shine baramin walitta bihamdi rabbika ay hamidan lahu bi izhar kamalati wa awsafi at-tammati inda tajridi bil hamdi fi'ili shine ma'anan wannan bihamdi rabbika kenan wato ka gode wa Allah tabaraka taala da bayyanar da kamalatul ilahiyya da subuhi na Allah tabaraka taala cika ku yayin da kai tajridi da godiya irin na aiki ka samu makamin shukuru wastaghfiruhu wa nusturuhu zatika bi zatihi kama kana halul fana'i qabla ruju' ila al-khalqi abadan shine ma'anan wannan ka nemi gafara Allah tabaraka taala wato sutura Allah wannan yayi tsawo da yawa to saboda haka in dai mutum ya ji wannan ya fahimci idza ja'an nan da ake magana fa'ila to sai karshe inda shehu ya kode bakin munkiri yace to in duk baka gane wannan ba waya khaluqu ma la ta'lamun Allah tabaraka ta'ala yana halitta abin da baka sani ba to ni ne abin da baka sani ba yaro sai radiyallahu ta'ala anhu to fa huna isharatu annan fa akwai ishara liman nawwara Allah basiratahu ga wanda Allah tabaraka ta'ala ya harkaka idan zuciyarsa tu'ayyidu ma taqaddama wacce zake karfafa bayanin da ya gabata wa ilayka istikraju kai dan faida ko kuma mai da au faida ya rige naka ka fitar da shi kamar yadda muka fitar da wannan ayoyi kai ma yanzu wannan bayanin wa ilayka istikraju ya rige naka kai kokarin fitar da shi wa sallim taslam ka sallama ka aminta in baka sallama ba ka wahala wa amma sunnatu shi Ibrahim radiyallahu yace amma kaga wannan bayani da muka cewa daga Qur'ani ne magana faila to bar kuma ka ji bayanin faila a hadisi fa kada kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika ma ake Allah sallallahu alaihi wasallam yace sayati zamanu shine wanda muka fassara ba zan fassara shi ba yanzu sayati zamanu lil amil fi ajr 50 qalu minna awunhum ya rasulullahi qala bal minkum wa qala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu da'ifatun al hadis al mutaqaddam shi ma wannan ya gabata wa qala sunan min yace ummati kalmatar al umma ta kamar ruwan sama take dan kar mutum yace ah to ya gashi komai ya riga ya cika ga wani kuma shi sunan shi sahibul walid ya zami da shi annabi yace al umma ta kamar ruwan sama take ka gani ko al umma ta kamar ruwan sama take babu wanda isan shine shi yace wa qad taqaddama al kalamu alayhi mustawfan haqiqa ga bayani ya gabata cikakken bayani a baya mun riga mun yi bayanin wannan shi ma shine a wani shekki ne yace abinda Annabi ya ce khairu ummati awwaluha wa akhiruha fiyayyen al'ummata farkonta da ƙarshe wafil wasadil kadaru amma a tsakiyar al'ummata nan gurbata take to shi Ibrahim ya ce zamani dan kul waje gairu mukaddare ni zamani na ba gurbata izan kalbura da wannan bayani wa qala sallan shu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi wallazi nafsi bi yadi la yudrikan isa ibn maryama fi ummati khalafan min hawarihi wallahi tallahi annabi isa narin idan wanda raina yake karkashin ikon sa annabi isa dan maryam zai risti wadansu jama'a daga cikin al'ummata wanda sune khalifofin hawariyawan sa zai same su yanda ya bar hawariya to wannan al'ummar aina zai same su wallahi yan faila sure wannan da ya hada da su zai ga tamkar hawariya wanda ya bari a wancan lokaci ko fiye da su wa ghairu zalika da wani wannan min al-ahadisi daga hadisai allati law jalabna hashu ce wadanda suke da a ce mun daddako wadannan hadisai wa ma ya ta'allaqu bi hada abin irate da wannan hadisai min al-kalami daga maganganu na annabi akan faida la hatajna ila mujalladin wallahi da ba litafin nan karami zamu yi ba manyan mujalladai zamu yi volume litattafan da zani wa illam tudrik kai dan uwa idan baka riska wa ya akhi ya kai dan uwa illam tudrik idan baka riski haqa'iqal ayati haqiqanin badinin ayoyin nan da aka karanta yanzu ba al mustajlibatu wajja muka janyo muka kawo cikin wannan littafi wal ahadith da kuma hadisan manzo Allah fala yasuddannaka zalika an talaqi habil qabuli kar rashin fahimtar ayoyin ya hana ka karban wannan maganganu da yadda inji shi Ibrahim qala shaykhana radiyallahu anhu shaytu jani Allah ya kara masa yadda ya fadi kamar fi jawahirul maani kamar yanda yazo cikin jawahirul maani fa alayka yaki ya rige gare ka ya kai dan uwana bit tasdiqi da wato da gaggatawa wat taslimi da yadda li hadhihi da'ifa ga wadannan jama'a wala tatawahamu kar kai zatan fi ma yufassiruna bihi alkitabu was sunna wato cewa abinda suke fassara na alqur'ani da sunna anna zalika ihalatul lizahir an zahiri wai sun kawar da zahirin ayar kawarwa ne ga zahiri na wannan aya yanzu ka fassara da kai kan mutum ce to kaji Allah ya ce kaza shi kuma yazo ya ce wai da yan faila ake shi wuce jani ce karkai haka karka ce sun kawar da zahirin aya sun kawo badin ta ba haka abin yake ba shi wuce jani ce barkaji walakin li zahir al ayati aw li hadith wato sai dai cewa ga zahirin aya da hadisi mafhumun akwai wani abun fahimta bi hasabin nasu gurgudan mutane gurgudan makamun su watafawutin fil fahmi da kuma gurgudan tsire wasu wurin fahimta kowa da irin fahimtar da Allah ya bashi gurgudan zikiri da salati gurgudan hasken fahimtar aya gurgudan hasken fahimtar hadisi فمن المفهوم ينرجع شيء أبون فهمته ما جلب له الآية أبون دون من آية تكاو أو الحديث كوكما حديثي وجلت عليه في أرف اللسان سننت شريء زواج بيان هرش وسمى أفهم شو تتو أكوي وين فهمته آخر دبان با إنه هشين با إنه آية تفهم عند الآية إتكم أنا فهمت التنية ينفتن آية أو الحديث كوكما حديثي لمن فتح الله عليه وعند الله ما صفته iz domin kalwara da filaji hakika yazo cikin hadisi annabawi na annabi Muhammad inna likulli ayatin zahiran wa batinan wa haddan wa madlan ila sab'ati abdin wa ila sab'ina cewa ga kowace aya akwai zahiri akwai batini akwai haddi akwai madlai har zuwa batini bakwai akwai batinin aya akwai batinin batini akwai batinin batinin batini akwai batinin 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 batini har bakwai kai yace ila sab'ina kai har zuwa badini 70 kowace aya tana dauke da shi abinda ka sani zahirin aya wannan shine gejinka amma akwai badinin ayar akwai badinin badinin ayar akwai badinin 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 ayar har badini 70 inji annabi fa zahir wa al-maqul to ina ganin ya kamata mu tsaya to wannan shine bayani gaba daya akan faida ina ganin ya bari mu tsallake wannan mu faɗi hikimar Allah a cikin bayyana faida sho yace qultu sai nace wali hikimatu barka je hikimar Allah za a ganshi a can gaba qultu sai nace wali hikimatu kaga hikimar Allah fi zuhuri hadhihi faidatu a cikin bayyana wannan faida fi hadha zamani a cikin wannan zamani alfasid lalataccen zamani du'ul iman shine raunin ilimi fi qulubin nas a cikin zuciyoyin mutane wa kasratul firqi dallati wal mudillati da kuma yawan wato kungiyoyi masu halakakku masu halakarwa kungiyoyi sun yawa a ƙarshen zamani kuma ma halakakku ne kungiyoyin kuma halakarwa suke to saboda haka ne Allah ya kawo faila a zamani wa hadhihi al-ummatu ita kuma wannan al'umma ummatun marhumatun al'umma ce wacce Allah yake tausayin ta yake jin anta fa ufidat ilayhim al-ma'arif sai Allah tabaraka ta'ala ya kwararo musu ma'arifa wal haqa'iq da kuma ilmai na haqiqa kan yarji'u domin su dawo li asli fitratul imani ga asalin ainihin asalin imani dan da wannan ne ake samun asalin imani aniktifa'in bitaqalidi domin su wadatu da nagawa ne yayi kaza ko najuwa ne yace a ka ji abinda wannan ne yace kai ma a cikin bargon shine ma'anan ma'arif shi ilimi ilimi in ka zace ilimi najuwa ne yace na karanta a wurin wani yace shi ko ma'rifa naji daga zuciyata taji daga ruhina yaji daga sirrina yaji daga ubangiji shine ma'rifa sanitu an qalbi an ruhi an sirri alallahi azza wa jalla bila wasidati to shine shi yace to dalilin zuwan faida kin domin a dawo asalin imani da wannan faida da za ta kwararo da ma'rifa din nan da wannan domin a koma asalin imani fahimka fahimci wannan wa qala fi zalika shay'un akbar sayyidi muktar al-kunti yayi bayani a cikin wannan abinda yace fil kawkabil waqadi a cikin littafin nan kawkabil waqadi ma nasu ga bayanin sa qala imamul haramaini wato limanin makka ya fadi a wannan lokaci yace lamma sarat al-firaq dalla lokacin da ainihin kungiyoyin nan batattu suka yayyada wa kasra suka yawa kana min hifzillahi sai kasance daga kiyayewar Allah bi hadhihi al-ummati da wannan al-umma al-muhammadiyya ta annabi Muhammadu siyanatu uqulihim kiyayewar hankulansu fit tawhid a cikin kadaita Allah an ittiba'in bi taqalidi da wadatuwarsu da najuwa ne yace ko narate da wani a cikin kadaita Allah ta haqqaqal irfana sai ainihin sanin Allah ya tabbata fi asrarihim a cikin asirin zuciyarsu bi jamilit ta'idi da kyakkyawan karfafawa walan salhizu ba kiyayewa bane kullul hizu ko wani irin kiyayewa an ya fazal abdu fi nafsi min al bala'i a kiyaye bawa akan kansa daga bala'i wa innamal hizu ka sani zai cewa kiyayewar Allah kullul hizu wato matakan kiyayewa an ya fazal qalbuhu min al ahwai a kiyaye zuciyarsa daga san zuciya shine an kiyaye ba wai kar gidanka ya gobara ba ko kar danka ya mutu ko kar makiyasi ma yawa ko kar a kashe ka a'a duk wannan ba wani abu ne da in sun faru annabi ma an kashe shi balle sahaban annabi ka kashe su aka dinga yi sunna usman yanka shi aka yi wannan usman mai guba aka yi wannan gashi ko ware da yanda ake masa eh to abinda ake nufi da ainihin kiyayewar Allah ya kiyaye ka ya kiyaye zuciyarka daga san zuciya to an kiyaye kake to shine wannan wa idza fahimta hadha in ka gane wannan fa alam ka sani annal mar'u cewa mutum yudriku bit tauhid yana riska da maqamin tauhidin nan na faila maqamin zai riska wani irin maqami yazunnuhu man la zauqala wanda dai da zauki a dariqa ko a faila zai zaci wannan mutum majnunan zai dauka mahaukaci ne mutum yana magana wa ma huwa bi majnuni shi Ibrahim yace kai wannan ba mahaukaci bane wai tawahhamu man la fahamala wanda dai da fahimta a cikin dariqa da faila sai ya zato lahu ga wannan mutum annahu zindiqun sai ya dauka ma zindiqi ne mutum wa ma huwa illa siddiqun shi Ibrahim yace kai wallahi siddiqi ne mutum wa qala shaykh sayyid al-muqtar radiyallahu anhu shi muqtar yace ruwiya an al-Junayd an rawaito daga imam al-Junayd annahu qala cewa shi Junayd yace man abada Allah wanda ibauta Allah wa wahada ya kadaita Allah hatta tauhidi matakar kadaita Allah ista abada sai Allah ibautar da shi shi ma sai abauta mai amma ba bauta irin wannan ba man aqbala bi qalbihi ala Allah aqbala bi qulubil ibadi ilayhi wanda ya fuskanci Allah da zuciyarsa sai Allah ya sa zuciyoyin bayi su fuskance shi ko yana so ko ba su to saboda haka wanda ya bauta Allah sai Allah ya sa bayi su bauta mai sai ga mutum bai da kirki yanzu ka duba shi Ibrahim sarauniyar Ingila sai da ta kawo hadiya sarauniyar Ingila shugabanni waɗanda yake ba musulmai ba hadiya suke kawo mar saboda wannan maqamin to sai Allah ya bautar da shi shi ma wa awhadahu sai Allah ya kadaita shi kamar yanda ya kadaita Allah sai kaza ana cewa fardul jani'i wa tarahu li nafsi sai Allah ya zabe shi ga kansa wa afradahu Allah ya ware shi an Allah ya jinsi daga ƴaƴa irin sa halitta wato irin sa mutane kenan waje alahu fardaniyan sai Allah ya sanya shi zama makadaici ya dinu fardaniyan kuma yana neman Allah kaya wa ma janna majnunu mahaukaci bai haukace ba min al-arifina daga cikin masana Allah illa bi tahsi khamratul jalal sai bai konkwadi giyar jalalar Allah duk wanda ka gani cikin masana Allah ya zo yayi hauka to giya yi sha ta jalalar Allah tabaraka ta'ala fa fi jalalati a cikin jalalar Allah ta halmuhibuna masoya suke dimauta wa fi jamalati a cikin kyawun halar Allah tahirul arifuna masana Allah suke wato suke zarewa wa bi kamalati da kamalar Allah ne a tafal wasilina ake ba sadaddu wanda suka sadda Allah tsaraba fa huwa tarjumanul asma'i wannan tawhidi shine ainihin fassarar sunayen Allah wa man bayil ala'i mabubbugar kyaututtukan Allah wa jima'i jami'il asma'i matattara dukkan sunayen Allah fal majnun fal muhibbuna kaga masoya Allah fi jalalati a cikin girman Allah muktalifuna sun sha bamban fi ahwalihim a cikin halayen su mutabayinuna mabambanta ne fa minhum a cikin su man ya galibu ala aqli akwai wanda hankalin sa yake wanda yake rinjaye hankalin sa likasabata anwar hali saboda kaurin hakkin halin sa sai zaharu takhalidi fi afali sai kaga halayen sa da ayyukan sa wani iri ba nasuwa tayi zunnu man la zauqala wanda dai da zauki sai zace shi majnunan mahaukaci ne wawo bi majnun ba mahaukaci bane wai to waham wallahi fama law annahu zindiqu wanda bai da fahimta sai dauka zindiqi ne amma wa illa siddiqun ba wani bane shi illa siddiqi walakin wasidi cewa shi wannan mutum shariba fasakir ya sha giya halra ne sai yi mai wala udwana shi wai yace babu gaba babu kiyayya illa alal zalimin sai ga azzalimai wanda su san Allah ba su ne za su yi gaba da shi wani za saboda ka kala ba abun to za mu tsaya nan alhamdulillah sai mu tashi wannan baitukan in Allah da ina ganin mun zo shine farkon abin da ya sa muka yi matashi da nan saboda tun farkon diwanin akwai maganganu kage yanzu abal kalbu illa shi abadin ma shehu da salati ya fara mai ban mamaki alqalbu aba bi ma'ana zuciyata ta tura salati ga ma'aiki allahumma ya alif salli wa sallim ala al-ba'i wa nuqtatihi wa shakalatihi shine farkon diwani to idan an shiga irin wannan baka fanci wannan bayanan ba shine sai ga kuma mutun ya rude alhamdulillah za mu ba shi wayi mana adda
الحمد لله ان قولها الله يساك على الخير ان قولها وانجم باتنغون قولها با سيد ابراهيم ان قولها Sheikh Ibrahim Mansour Abdullahi shine muke fadi na kaula ba mala tanko kaula Allah ya baka da alkhair na'am
eh samun wannan sura
eh
tanko kaula
to ya mun zama mala je wannan kaula da iznin Sheikh Ibrahim Allah ya saka da alkhair Allah ya kara maka lafiya Allah ya kara ma lafiya Allah ya kara maka lafiya mun gode kwarai kwarai matasa kalobalin ku ayi kokari a himmantu yanzu dai kun san abin da muke nufi ya zamana an san ainihin wato faida ta Sheikh Ibrahim saboda yanzu an zo ga maganan faida ya zama yana zo ya zama tarihi yanzu ba a magananta ana ganin faida ta shude ba a kawo ma maganan faida ko maganan Sheikh Ibrahim kuma zamanin nan ta Sheikh Ibrahim ce kuma faidan har yanzu tana kurarowa kuma har yanzu ana samun madadin Sheikh saboda haka an zo ga wani lokacin ga kowaye ya tsaya a gaban madubi kansa kawai yake gani ana son a shafe lamarin Shehu a shafe maganar faida a abunan kuma ya kamata ya zamana an tayar da maganar faida an sanar da matasa ainihin faida wanda yake za su rike ta wato da hannu biyu kuma za su san abin da suke rike da ita kuma za su san menene wato ainihin haƙiƙa ne abin da suke rike kuma haƙiƙa ne abin da Sheikh Ibrahim ya zo da shi saboda haka alhamdulillah gashi nan yanzu ana amfanuwa kwarai kuma kamar yadda na faɗa kullum maganganun da ake faɗi a nan maganganun ne masu tsada masu zurfi masu nauyi kwarai da gaske amma kowaye a nan ya fahimci duk abin da ake nufi alhamdulillah wannan tarbiya ta Sheikh Ibrahim shine ya tarbiyantar da mu wanda yake in aka ji maganganu daga halarin Ubangiji sai kowa ya ji kamar ya taba jin wannan maganan ma so saboda haka Sheikh Ibrahim yake dama yana da izini sai da yake da izini sannan ya bayyana da faila kuma yayi kira zuwa ga Allah shi yasa duk abin da aka ji sai ya zamana wato ka taba jin wannan magana alhamdulillah Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara mana sansa Allah ya kara mana sansa Allah kuma ya taimake mu ya wato mu tabbaya gare shi barka annabi sallallahu alaihi wasallam ayi kokari sosai ayi tahallartuwa saboda wallahi duk wanda yake koda minti daya ka zauna nan zaka ga ka karo to saboda haka mu kuma karuwa muke so kuma in kace kai zaka zauna wato abun da kake da shi ya ishe ka to sai kaga kuma an tafi an barka saboda haka kowa yazo lamarin Shehu dama kamar ruwan sama ne kamar yanda ya fada to in kace kai yanzu kana ka shige cikin daki baka fita ba komai yawan ruwan ba zai tabaka ba ko da an kwana ana ruwa in ka shige daki kace kai ba za ka fito ba to duk yawan ruwan ba zai tabaka ba za ka san cewa an yi ruwan ba saboda haka a fito a zo a hadu yanzu abubuwan da muke duk abu ne wanda yake amfanin mu ne saboda wannan zamanin ya kamata ya zama na matasa duka sun san abin da ake kai ba wai ana yin abu a ka ba ana yin abu ala basiratin to saboda haka a zo a yi karatu a karanta littafin Sheikh Ibrahim littafin Sheikh Ibrahim karatunsa wato ya ishe mu saboda Shehu ya nada dukkan ilimomin gaba daya ya nannade su ai ya fada tawaitu ulumal awalimi kullu ako to duk ilimomi shehu ya nannade ta ya tace ya tankade ya dauko wanda yake da amfani ya aje mana abinda bai da amfani ya jefa saboda haka in muka kama littafin da shehu ya aje mana ya bar mana alhamdulillah wato ilimomi ne wanda yake gagga gagga saboda haka Allah ya taimake mu baki daya malam shehu Allah ya saka maka da alkhairi mun gode kwarai wannan aikin da muka saka musamman saka wani nauyi babba amma insha Allah Allah zai taimake ka alfarman Sheikh Ibrahim wato wannan nauyi insha Allah ba zai zama nauyi a gare ka ba saboda haka Allah ya kara maka basira Allah ya kara maka lafiya Allah kuma ya kiyaye mana kai Allah ya kiyaye mana kai duk wanda suke zuwa Allah ya ba su fahimta Allah kuma ya ba su fahimta abinda ake nufi Allah kuma yasa kowa ya gane abin da yasa muka dauki wannan muka kaddamar da karanta wannan abun a wannan wuri Allah yasa kowa ya fahimta mu dai abin da muke nufi Allah duk abin da muke so Allah muke so kuma duk wanda muke so muna son shi dan Allah ne to saboda haka muna son kowa ya gane haka to saboda haka kuma da karatu shi Ibrahim wani kowa da kowa zai gane haka din saboda haka Allah ya taimake mu baki daya Allah ya saka mana shi alkhairi Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana zama lafiya albaraka annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah mun gode kwarai muka lanta fatiha da ya salatu fatiha ku hadiya zuwa ga malum Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala malam tanko kace shi Allah to da shine ainihin na kaula din to insha Allah